sai an fafata a wasan tsakiyar mako na gasashin kofin Premier League na kasar England. A wasan na jiya kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta doke Tottenham da kwallo 2-1, sai kungiyar kwallon kafa ta Brighton & Hove kai canjar zuwa buci tsakanin su da Crystal Palace. Wato ga gida ta sha kashin hannun Manchester United da kwallo 4-2, sai West Bromwich suka tashi 2-2 tsakanin su da Newcastle. A yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da Swansea City duka a gasar ta Premier League wasan tsakiyar mako a mako na 14 na gasar. Arsenal ko za su karɓi bakunci Huddersfield Town ne, sai FC Bournemouth su barzi da Burnley. Manchester City a gida suna tare da Southampton, South City suna tare da Liverpool, sai kungiyar kwallon kafa ta Everton su barzi da West Ham. Haka a kasar Faransa a jiya an buga a wasan na tsakiyar mako a wasan su na mako 15 ga kuma yadda ta kaya a wasan tasu ta jiya. Kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg sun sulhunta 0-0 tsakanin su da Coin, sai kungiyar kwallon kafa ta Amiens suka tashi 2-1 tsakanin su da Dijon da suke da nasara akan Dijon da Girandis a gida sun lallasa Saint Etienne zai da kwallo 3 da nema. A yau kuma za a kara tsakanin Lyon da Lille, sai kungiyar kwallon kafa ta Angers su barje gumi da Rennes. Toulouse ko za su fafata da Nantes ne, sai Nantes su karɓi bakuncin Monaco. Nantes a gida suna tare da Olympiakos Marseille, sai Guingamp su barje gumi da Montpellier. Ita ko PSG suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Troyes ne. Idan muka leƙa ƙasar Spain kuwa, za mu duba abubuwan da suka faru ne a jiya a ɓangaren Copa del Rey na shekara 2017-2018, inda a jiya Malaga suka tashi 1-1 tsakanin su da Numancia. Kungiyar kwallon kafa ta Leganes ko ta doke Real Valladolid da kwallo 1 ne, ban haushi sai Real Madrid suka sulhunta 2-2 tsakanin su da Fuenlabrada, sai kungiyar kwallon kafa ta Levante suka tashi 1-1 tsakanin su da Girona. Celta Vigo a gida ta doke Eibar kwallo 1 ne, ban haushi. A yau kuma za a kara gasar ta Copa del Rey, inda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za su barge gumi da Real Madrid, sai Sevilla su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Cartagena, sai kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad su barge gumi da Lille Esportivo, sai kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao su maramci El Fomente. Ita kuwa Atletico Madrid a gida suna tare da Elche ne, sai Las Palmas su barge gumi da Deportivo La Corona. Daga nan za mu koma ɓangaren sai da sai wani wasan kwallon kafa ta duniya, inda Real Madrid ta yi la'akari da cewa ya kamata ta ɗauko ɗan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mai suna David Luiz da yake kara 30 da haihuwa a watan Janairu mai zuwa. Liverpool da Leicester City sun haɗa sahu wajen zawarcin ɗan wasa mai tsaron baya na West Bromwich mai suna Hamed Hegazi da shekaru 26 da haihuwa, wanda ya taho kungiyar ta West Ham a matsayin aro daga kungiyar kwallon kafa ta Al Ahly na kasar Masar. Watford da ta gargadi kungiyoyin Tottenham da Chelsea da suke zawarcin ɗan wasanta ɗan ƙasar Brazil mai suna Richarlison ɗan shekara 20 da haihuwa da su cire ransu a kan batun sayan ɗan wasan a watan Janairun nan da kuke ciki. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Swansea City tana zawarcin ɗan wasan gaba ne na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool mai suna Dominic Solanke ɗan shekara 20 da haihuwa, ita ma a watan Janairu mai kamawa. Ita kuwa Juventus da takwararta ta Liverpool na kasar Ingila sun jera sahu ɗaya wajen neman ɗan wasan gefe na Sporting Lisbon mai suna Gelson Martins ɗan shekara 22 da haihuwa. Shi kuwa ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Laurent Koscielny ɗan shekara 30 da haihuwa ya ce zai ƙarƙare taka ledarsa ne a kungiyar kwallon kafa ta Lorient da ta bakin shugaban kungiyar da ke kasar Faransa. Haka kuma ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Leroy Sane ya ce kofarsa a buɗe take don sabunta contractinsa a kungiyar ta Manchester City a ƙarshen kakan wasan bana. Haka shi ma ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City din David Silva ɗan shekara 31 da haihuwa na dab da sabunta contractinsa a kungiyar ta Manchester City zuwa shekara ta 2020. Har ila yau muna Manchester City din, inda ta ce ba batun sayar da ɗan wasanta mai suna Mangala a watan Janairun 2018, inda shi kuwa ɗan wasan ya ce baya tunanin zai sake tsawaita zamansa a kungiyar ta Manchester City. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tana neman 'yan wasanni ne wanda suka kware ɓangaren wasa da gefen hagun wato left footed a turanci har guda huɗu cikin jerin sunayen da Manchester United wanda suke zawarci har da ɗan wasan nan na gefen na Real Madrid Gareth Bale ɗan shekara takwas da aihuwa na Real Madrid da Antoine Griezmann na kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid sai Dan Rose na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kuma dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal mai suna Mesut Ozil dan shekara 20 da aihuwa wayannan sune wanda Manchester United take tana zawarcin su. Iya abin da ya sauka kenan a labarin wasannin na yau. Huta lafiya.